Sana Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Litinin masu aiki ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. A yau Litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce danyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi daga kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa. A yau Litinin ɗan kazalika shugaban Amurka da na Vietnam sun ƙulla yarjejeniyar inganta hulɗa tsakanin su.
To kamar yadda kuka ji a kanin labarai a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Morocco a ƙarshen makon da ya wuce ya haura 2,000. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya Ambassada Yusuf Turga akan irin guzurin da Najeriya ta samu a wurin taron kolin ƙungiyar ƙasashen G20 da aka yi a ƙasar Indiya da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya halarta. Sannan za mu kawo muku rahoto akan matakan da ƙwararru ke gani ya kamata a ɗauka wajen kawar da tasirin sauyin yanayi. Al'ummomi a Najeriya ma na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a shawo kan matsalar.
Ai fadakarwa ce ta samu cikas. Matsawa ana yin ta yadda ya kamata daidai yadda lokutan da suka dace. Ba shi yiwuwa a ce a ci gaba da sare itace a rayuwa a haka kuma rayuwa ta inganci.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. Gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen Birtaniya, Spain, Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona kuraguzan gini a ƙauyukan da ke kan tsaunuka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta afku ne a daren Juma'a, inda ta raunata aƙalla mutum 2,476 baya ga waɗanda suka rasa ransu. Ma'aikatar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce nisan girgizar ƙasa ya kai kilomita 72 kudu maso yamma na Marrakesh. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane 300,000 ne girgizar ƙasar ta shafa, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ta afku a Morocco cikin shekaru 100. Ayyukan ceton sun riƙa tafiyar hawainiya. Wasu 'yan ƙasar ta Morocco kuma sun riƙa bayyana wata kafar sada zumunta na zamani cewa gwamnati ta riƙa hana masu aikin ceto shigowa ƙasar domin taimakawa. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa a shirye take domin bayar da dukkan wani taimakon da ya dace ga ƙasar ta Morocco. A yau Litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin goron zabin da farashin kayayyakin abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kufce musu. Ya bayyana musamman halin da ake ciki a Somalia, inda ya ce ƙasar da daɗewa ta dogara ne da alkama da take samu daga Ukraine da Rasha, inda wargajewar yarjejeniyar fitar da hatsin ta zame mata babbar matsala. Yarjejeniyar fitar da hatsin ta kogin Bahar Aswad da ta ba Ukraine dama fitar da hatsi ta kogin na Bahar Aswad. A watan Yuli, Rasha ta fice daga yarjejeniyar, inda ta yi ƙorafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar ba.
To kafin ku ji ci gaban labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya haura 2,000 biyo bayan girgizar ƙasa da ta auku a yammacin ranar Juma'a. Gine-gine da yawa sun lalace, yayin da waɗanda suka tsira suke kwana a waje saboda fargaban faɗuwar gidaje a kusa da su. a halin da ake ciki dai ana sa ran isar taimako ta kowane bangare. Ga Sarfina Hashim Gumel da fasarar rahoton Arash Araba Sadi.
Kamara ta dauki hoto a daidai lokacin da girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta afku a kasar Morocco yayin da wani mutum ke tserewa ta cikin baraguzan gine-gine. Wannan al'amari dai ya zama ruwan dare ga magari a ranar Juma'a da ta gabata yayin da girgizar kasar ta afku a sassan wannan kasa dake arewacin Afirka. Kafar yaɗa labarai ta kasar Morocco SNRT ta fitar da hotunan motoci da baraguzai suka afkawa. Inda ya bayyana kalubalen da masu aikin ceto ke fuskanta. Yawancin barnar da girgizar kasar ta yi a yankuna masu tsaunuka ne, inda tun mazauna yankunan suka fara binne gawawwakin su tun ranar Asabar. Kuma yayin da 'yan kasar Morocco da 'yan yawon bude ido da suka ziyarci kasar suka shiga aikin taimakawa da jinya asibitocin yankin. Sarkin Morocco Muhammad na shida ya umar sojojin kasar da su hada kungiyoyin bincike da aikin ceto, kuma ya yi kira da a gudanar da addu'o'i na musamman a ranar Lahadi a masallatai. 'Yan kasar Morocco da dama na kwana a kan tituna saboda fargabar girgizar kasar da su ruguza gidajensu da tuni suka lalace. Amurka da sauran kasashe sun bayar da goyon baya ga gwamnati da al'umman Morocco.
We reached out immediately to the Moroccan government, made very clear to them that we are prepared to assist in any way that we can.
Mun tuntuɓi gwamnatin Morocco nan da nan, kuma mun bayyana musu cewa a shirye muke mai taimaka ta kowace hanya da za mu iya. Muna da hukumar raya kasashen duniya ta Amurka, wacce ke kan gaba a ƙoƙarinmu na haɗa kai, kuma muna jiran jin ta bakin gwamnatin Morocco ta yadda za mu iya bayar da taimako mafi yawa. Amma muna bin diddigin wannan a tsanaki. Kuma zakatanmu sun tafi ga al'umman Morocco da suka fuskanci wannan mummunar girgizar ƙasa, kuma a shirye muke mu taimaka ta kowace hanyar da za mu iya. Ga waɗanda ke rayuwa cikin bala'in, ƙoƙarin da gwamnati ke yi bai tafi a banza ba.
Authorities are doing their best, and even like in the high Atlas mountains where people lost their lives and where
hukumomi suna yin iya ƙoƙarin su har ma a cikin tsaunukan high Atlas inda girgizar ƙasar ta fuka mai. Suna ƙoƙarin taimakawa, kuma ina da yakinin cewa mutanen Morocco da al'ummanmu za su iya haɗa kai muci wannan bala'i. Kasar Morocco ba ta fuskanta irin wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ba tun shekarar 2004, lokacin da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 ta kashe da mutane fiye da 550 a ɗaya daga cikin yankunan ƙasar masu fama da talauci. Girgizar ƙasa mafi muni a Morocco a wannan zamani ta faru ne a shekarar 1960. Ta lalata mafi shaharar wurin shakatawa na Agadir tare da kashe akalla mutane 12,000.
A gaida Sarfila Hashim Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin shugabannin Amurka da Vietnam suka kulle da jijiyar inganta hulɗa tsakaninsu, suka kuma tattauna game da inganta sha'anin zuba jari da kirkirar sabbin hanyoyin ci gaba. Da yake ganawa da shugaban Vietnam Vo Van Thuong a Hanoi, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana akan zurfafa haɗin gwiwa game da kalubalen da suka fi muhimmanci ga al'ummominsu, ya ƙara da cewa abin sha'awa ne matuƙa ganin irin ci gaban da aka samu. Shugaban Thuong na Vietnam ya kira yarjejeniyar a matsayin abin tarihi da ta buɗe wani sabon babi. Tunda farko shugaba Biden sai da ya gana da Prime Minister Pham Minh Chinh, inda suka halarci wani taron kasuwanci, inda shugaba Biden din ya tattauna bunƙasa haɗin gwiwa da ƙasar ta Vietnam. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Litinin cewa wani bom da ya tarwatse ya kashe aƙalla soja guda, ya kuma raunata mutane da dama da suka haɗa da farar hula. Harin bom ɗin ya kaikaici wata tawagar jerin motocin sojojin Frontier Corps ne a Peshawar, babban birnin yankin Khyber Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan. Jami'in 'yan sandan yankin Muhammad Arash Khan ya shaida manema labarai cewa sojoji 6 da farar hula 2 na daga cikin waɗanda suka samu rauni a harin. Ƙungiyar Tehrik-i-Taliban Pakistan ko kuma TTP a taƙaice ta ɗauki alhakin kai harin, ta ce ta yi kwantan ɓauna ne ga jerin motocin ta yin amfani da ababen fashewa na gida. Ƙungiyar wadda ake kira da Pakistan Taliban kan kai hare-haren bom jefi-jefi da sauran hare-haren ta'addanci a yankunan da ke kusa ko kuma akan iyakar mai nisan kilomita 2,600 akan iyaka da Afghanistan da kisan ɗaruruwan mutane yawancinsu jami'an tsaro.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leka bangaren rahotanninmu. Bayan kammala taron kungiyar kasashen G20 masu karfin tattalin arziki a duniya a kasar India, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kan hanyar komawa gida. A wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa yayi da ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya Ambassador Yusuf Tuga, ministan ya bayyana irin tasirin taron ga Najeriya.
Mun samu sanya hannun jari daga wurin manya-manyan kamfanoni na India, kusan ana magana za a sa dala biliyan kusan 14 a cikin Najeriya. Domin bunƙasa masana'antu, wasu dama suna da hannun jari a Najeriya za su ƙara faɗaɗawa ne, wasu kuma sabbi ne za su shigo ta fannin noma, ta fannin kimiyya wato na zamani na yanan gizo, information technology, ta fannin sama da ƙarfe da makamantansu, abubuwa da dama da ba da wutar lantarki. Saboda haka abubuwa ne da Allah ya jan suka yi za a ga canji a Najeriya a yau.
To a daidai lokacin da ake farin cikin cewa za a zo a saka jari, shin wani tabbaci kuka baiwa masu saka jari na akan matsalolin tsaro da wutar lantarki da yakan kori masu saka jari daga kasashen waje?
Eh to dadin abin shine India ba kaman wasu kasashen ba ne. Akwai 'yan India wanda suke da hannayen jari a Najeriya tun dama can. Saboda haka sun san yadda Najeriya take, sun san kuma cewa ba ko ina ne ake da matsalan tsaro ba, sannan kuma sun san irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da zaman lafiya da magance wannan matsaloli da muke fuskanta. Akwai abubuwa da dama da aka shirya ake yi a wurin matakan tsaro. Saboda haka sun yi amanna da wannan, kuma suna ganin cewa Allah ya ba shi nasara.
A fagen diplomasiya, wace irin ganawa da shugaba Tinubu ya yi da takwarorinsa na kasashen waje wanda ya baiwa Najeriya kima da darajar cewa lalle za ta rika faɗa a je?
To na farko ma dai tukuna shi wannan taro da aka je aka halatta na G20, mu ba ma cikin wannan kungiya. Ganin takun shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sa har ma aka gayyace shi cewa ya zo a matsayinsa na baƙo. Kusan kasashe tara ne aka gayyata su halarci wannan taro. A Afirka kuma kusan mu ne ƙasa babba wanda ita tar Afirka ta kudu take cikin kungiyar G20 tun dama can. Mu kadai ne kusan babbar ƙasa da aka gayyata ke zo ta halarci wannan. Saboda haka kuma an samu dama inda shi shugaba Bola Ahmed Tinubu a jawabinsa ya ce to dama can ya kamata a ce ita Najeriya tana cikin wannan kungiya, saboda Najeriya ita tafi kowace ƙasa, sannan kuma ita Najeriya ita ce ƙasa da tafi kowace girman tattalin arziki da girman kasuwa. Saboda haka tunda an ce wannan taro ne kuma kungiya ce ta gyara tattalin arzikin duniya baki ɗaya da kuma kulawa da al'ummanta, ya kamata a ce ƙasar da tafi kowace girman tattalin arziki da kuma yawan al'umma a ce tun dama tana ciki. Saboda haka mun yi farin ciki da aka gayyaci tarayyar kasashen Afirka wato AU suka zama mamba na wannan kungiya, amma ya kamata kuma bugu da ƙari a ce ita ma Najeriya an gayyace ta ta shiga wannan taro.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar, yanzu kuma sai batun sauyin yanayi. Duba da yadda illolin sauyin yanayi ke barazana ga kasashen duniya duk da faɗi tashin da suke yi wajen magance shi, masana harkokin kare muhalli na ganin akwai buƙatar mahukunta su sake lale wajen tunkarar lamarin. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashe ke fama da matsalolin sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa, fari da sauransu. Wakilin muryar Amurka a Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da wannan rahoton.
Yanzu haka wasu kasashen duniya kamar ƙasar Girka, Brazil, Bulgaria, Pakistan da dai sauransu na fama da matsalolin da ambaliyar ruwa ta haifar, abinda akasarin masana suka ta'allaka ga illolin sauyin yanayi. A Najeriya ma wasu yankuna sun fuskanci irin wannan matsalar ta sauyin yanayi, kamar yadda wasu rahotanni suka nuna ruwan sama sun yi sanadin salwantar rayuka a jihar Kebbi, yayin da zaizayar kasa ta halaka wasu mutane a Abuja da dai wasu matsaloli a wasu sassa na kasar. Da radewa ne kasashen duniya ke fadi tashi wajen daukar matakai na magance wannan matsalar ta sauyin yanayi wanda wasu ayyukan da mutane ke yi ke rurata kamar saran itatuwa barkatai, kunar daji da dai sauransu. Ko a makon da ya gabata shugabannin kasashen Afrika sun haɗu a Kenya akan wannan matsalar ta sauyin yanayi, kuma matsayar da suka yi ita ce ake saran ta kasance matsayar Afrika a babban taron da aka shata yi na duniya akan sauyin yanayi a watan Nuwamba na wannan shekara a hadaddiyar daular Larabawa. To sai dai masana kare muhalli na ganin cewa akwai sahihan hanyoyi da suka fi dacewa a mayar da hankali akan su muddin ana son a samu nasarar fafatukar da ake yi a wannan haujin. Dr. Yusuf Isa masanin kare muhalli ne a Najeriya.
Wani lokaci sai a bar jaki ana bugun taiki. Babu laifi don kasashen duniya sun hadu sai hito da tartibayyan hanyoyi wurin zabi, amma ainihin magana inda gizo ke saka wallahi sai an dawo grassroots, sai an dawo karkara, domin mahiyancin wurere up bottom approach aka ba harkar muhalli daga sama ayo kasa, sai da koda aka kawo kasa bata ma sa abin da aka yi ba, amma da an taho kasan hakimai ne daga tai ayin kokari a jawo su a gwada musu irin illa da al'amura da abin da al'umma suka yi ga muhalli yake haifar suwa, kuma a tallahe su musamman irin Najeriya ba za a samu irin cimma manufar da aka bukata ba.
Har wa yau masana muhalli kamar Dr. Dan Asadu Umar ba ganin cewa akwai batun sanya gaskiya ga fafatukar da ake yi akan kare muhalli kafin a samu nasarar ta.
Ai dama saboda gwamnatocin mu basu aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba, shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin. Najeriya tana cikin kasashen da ya zamanto daga January zuwa December, December zuwa January kana iya shuka wani abu yayi, amma maimakon gwamnati tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yanda ya cincinta ai bata yi ba, sai dai ta zo ta yi kuskurima.
Al'ummomi dai na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar ta sauyin yanayi, ko da za a iya tsira ko kuma samun sauki daga illolinta.
Ai fadakarwa ce ta samu cikas matsawa ana yin ta yadda ya kamata daidai yadda lokutan da suka dace, kuma ana fadakar da al'umma sosai, ana nuna musu alamun rayuwa da za su yi, ba shi ruwa a ce a ci gaba da sare itace ai rayuwa a haka kuma rayuwa ta inganci.
Sunana Nasir Dello, muna maganar muhalli. Babu wanda ya kamata ya tsaya tsayin da kai ga an kare muhalli kamar ku. Me zai hana gwamnati ta yi tsaye tunda akwai hanyoyi daban-daban na samun da makamashi ta tabbatar da cewa al'umma sun samu wanda makamashin da gudanar da rayuwarsu.
Yanzu dai a iya cewa yin amfani da shawarwarin masana kan iya nuna yadda za a samu sauƙin wannan matsalar ta sauyin yanayi wanda ke ci gaba da kawo koma baya ga kasashen duniya ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
Assalamu alaikum, alaikum barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da wakilin mu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad yayi da wani jami'i a Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake jihar ta Bauchi da aka fi sani da Tafawa Balewa University of Science and Technology, game da shirin kira da kuma nazari akan na'ura mai kwakwalwa na zamani da ake kira AI ko Artificial Intelligence a Turanci. Masu sauraro ba tare da ta ja ku da nisa ba ga wakilin namu Abdulwahab Muhammad tare da bakon nasa kamar yadda za ku ji daga bakin sa.
Nana Zelani Baffa wani ne ga shugaban bangaren ya yada labarai da kuma karewa mutuncin da jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ta ce nan Bauchi. Akwai wani sanarwa da ka fitar kan samun wani ci gaba da aka yi, wani ilimi ne da yake wanda aka kirkira. Muka samu bayanin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa tana ɗaya daga cikin jami'o'i guda 7 ne ko 8 wanda yake aka ba su damar gudanar da wannan tsari takamaimai idan aka ce wa mutum ilimi da aka kirkira ko za ka mana fassara mana wannan batu to kamar yadda ka sani wato shi wannan sabon ilimi ba wai kwanan ne ya fito ba ya dan kwana biyu kowa sani cewa akwai ilimi da ya bullo tun da juma wanda ake yin ake samun dama a yi abin da ake kira robot
wato mutum-mutumi
to shi wannan mutum-mutumi akan fara an kirkiro shi ne domin ya dinga taimakawa dan adam a wajen ayyukansa to amma wannan ilimi din yakan ba wannan shi mutum-mutumi dama ce yi abin da aka sa shi sai an faɗa sai ya yi kuma yana da remote da ake matsa shi yake wannan al'amura din to yanzu wani sabon ilimi ya fito wanda ya ɗara wannan wanda ake kiransa artificial intelligence wato artificial intelligence a turance yana nufin wato wani ilimi ne wanda na'urorin da aka kera za a saka musu wannan ilimin saboda su ma ana musu kwakwalwa sai a saka musu ilimi na artificial wato wani ilimi na kirkira wato wata kwanya ce da take tunani ta aikatar da abu amma kirkiro ta aka yi ba wai irin tamu wanda Allah ya mana ba saboda haka duk abin da aka kirkiro aka sa masa wannan ilimin to zaka ga yana yin aiki kamar yanda dan adam yake ba tare da ma sai an gaya masa ba duk abin da ake so a inda an yi programming din sa kai wato an sa shi akan wannan tsari zai yi shi yadda ya cancanta a karin bayani alal misali shine idan aka yi irin wannan mutum-mutumi din aka saka masa artificial intelligence a cikin sa to sai a yi programming din sa yana aiki kamar misali matar ka matar aure ne tana so ta yi baccin ta amma kuma gashi tana so ta dafa abinci kaga ba zai yi tana dafa abinci tana bacci ba to saboda haka ita sai ta je ta yi baccin ta shi ko wannan mutum-mutumin sai ya zo ya bude kitchen din ta ya ce ya dauko shinkafa ya wanki ya zuba ya dafa in ta dahu daidai da kuwa ya kwashi ya zuba a ciki ya dauka ya ajiye mata ko akan tebur ta shi daga abincin ta da ke to kaga wannan wani ilimi ne wanda muke ganin cewa har yawan zu a rayuwa za a rage wa dan adam aiki in aikin da ake na ciki na wahala ya kai kashi 100 zai koma kamar wajen kashi 70 wannan abin shi zai dinga maka wannan aiki to saboda haka wannan shi ake kira da artificial intelligence wani sabon ilimi wanda yake injiniyoyi yanzu sun karbe shi suna yi da shi wanda yake za su yi ta yin kirkirar abubuwa waɗanda su kansu za su taimaka wajen kirkirowa wani abu kuma su taimaka a wajen aiki a masana'antu za su taimaka wajen makaranti za su taimaka wajen yin lissafe-lissafe da ake yi yanzu kamar mu nan jami'ar Abubakar Tufa a Balewa idan mun zo kwanan nan kaga za mu ɗauki ma'aikata 'yan makaranta to 'yan makaranta da za a ɗauka sabi zaka ga cewa akwai tsari da ake bi mutum zai zo da takardunsa zai mika a zauna a duba a ga sun yi a yi passing a yi wane ne da sauransu a zo gun registration a sa sunaye to in aka saka na'urori da wannan ilimin su ne yaro zai zo ya mika takardunsa a na'urori zai tantance kuma da yake ilimin da aka bashi ba kwangi kaga ba wani corruption a ciki za a ce wani bai ci ba kuma an cusa takardarsa kawai zai yi rejectin takardar wanda suka yi karba kuma ya tara su sai a je a shigar kuma computer ta yi komai har a masa registration in ma tura masa message ne kaga ya tafi duk computoci suna yi da wannan ilimin yau wato ma'anar artificial intelligence
to dake ita jami'ar Abubakar Tufa Balewa wuri ne da take koyar da ɗalibai a misali akwai lokacin da yake mutum ma yana cikin koyarwa ɗalibi zai daga hannu ya ce yana da tambaya tun ko bai gane wani abu ko yana neman ƙarin bayani shin wannan sabon dabaran ilimin za ka iya ce masa kana da tambaya ya fahimce ka
ba abinda ba zai fahimta ba in dai an dora shi a kai yanzu kamar alal misali za mu iya kaiwa ci gaban da wata rana zai kasance malami zai ɗauki dukkan ilimi da yake so ya koyar da yara sai karantar da robot ɗin sauran wani shi kuma robot ɗin ya tsaya yayi lacca a yan makaranta. Bayan ya musu lacca a yan makaranta, idan har kana da tambaya za ka mai yanda na gaya maka kwakwalwa yake da ita wacce kamanta dan Adam. Saboda haka za a iya masa tambaya kuma zai baka ansa. Za ka iya masa kowace tambaya akan ilimin nan da aka dora a cikin kansa kuma ya baka ansa akai. Yawwa, so saboda haka abu ne wanda yake hankali yake tafiya. Yanzu dai za ka samu kasashen da suka ci gaba dai a wannan abu ba za su fi kaman biyar boyan da aka fi suna da su.
Da wannan ne kuma muke kammala a shirin namu na yau a madadin bakin namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Julie Lazar Fresham na ku Babangida Spring ke fatan a kasance tare da mu a shiri na gaba domin jin ƙarshen tattaunawa akan tsarin na artificial intelligence.
A gaida Babangida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau ya fara da sallama yace al'umma ƙasar Morocco mazauna yankunan da girgizar ƙasa ta shafa kuma gidajen ku komai tsanani maganin su Allah. Sako daga Alhaji Umar Forever Joshua. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi da Zawo da Aishan Usain Dangwata Karasuwa, sai Maryam Babagana Alhaji Nuciya Watakal da Aishan Lawa bin Hambali MC dan Silba Sakwato tare da Fatima Kawo mai ruwa Bazuga. Suka ce firshin da hukumar Alhazan Najeriya ke na cewa kudin aikin hajji shekarar 2024 zai iya kaiwa naira miliyan 5 abin da kai cini ga musulman Najeriya. Dan haka shugaban Nkalu Balle gare ku domin wallahi tsare-tsaren kudin aikin haji tamkar caka mu addinin Islama wuka a cikin. A ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu ikon sauke farali ko da farashin sa ya kai fan taba samani. Daga nan sai sakon Shehu Adamu Rizau dake cewa tabbas kwanaki 100 na gwamnatin shugaba Tinubu kwanaki ne da ya kamata. Mu kira na zaman makoki ba wai na yin murna ba. Ganin yadda cikin kowa ya gaya masa ya kamata dai a yi gyara domin idan har haka tafiyar za ta tafi to gaskiya akwai ciwon kai. Sakonmu na gaba cewa gwamnatin jama'ar ƙasar Morocco ina taya ku jimami da alhini bisa ga ibtila'in girgizar ƙasa da kuka fuskanta wanda ya sanadiyar rasuwar dabban mutane gami da jikkatar ɗaruruwa. Da fatan Allah Ubangiji kiyaye sake faruwar irin haka nan gaba. Sako daga Haruna Muhammad shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar dandakan jihar Kebbi da Garba na hali kamba jihar Kebbi da Salihu Jitama Fana suka fara sallama suka ce ta malam dai bata wuce mu sai amin ba. Muna fatan chairman din dandan local government Kamba zai yi adalci wajen biyan kuɗin hutu na ma'aikata ba tare da basu 2000 ko 3000 a matsayin kuɗin hutu ba, domin haka tamkar wulakanci ne da rainin wayo ga ma'aikatan.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. Gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen Birtaniya, Spain da Qatar da haɗaɗɗiyar dolar Laraba sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona ɓaraƙuzan gini a ƙauyuka da ke kan tsaunuka. A yau Litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin gauran zabi da farashin kayayyakin abinci yayi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kufce musu. A yau Litinin na shugabannin Amurka da Vietnam suka kulle yarjejeniyar inganta hulɗa tsakaninsu, suka kuma tattauna game da inganta sha'anin zuba jari da ƙirƙirar sabbin hanyoyin ci gaba da yake ganawa da shugaban Vietnam Vo Van Thuong a Hanoi. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana a kan zurfafa haɗin gwiwa game da ƙalubale da suka fi muhimmanci ga al'ummominsu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma bada umarni da ma engineer Mobel, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.